أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. يومنا جمعة 27 غواتن جمعة الأخرى هجرة 1444 wanda ya daidai da 20 ga wata na farko miladiya 2023. A wannan al-ma'an al-wasa ta mu ta karatun littafin al-shifa bi ta'arifi uqul mustafa sallallahu alaihi wasallam a zawiya mu zawiya sheikh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu wa rahmatun wasi'a, inda in Allah ya so za ni zama na 111. Ba manta ba, muna cikin za mu tashi al-fasl ar-rabi ne. Fasali na hudu, siratu salafi fi ta'zimi riwayati hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Wannan fasali zai bayani akan sira ta maraganya managarta salaf. Salaf al-umma tun daga sahabbai kenan zuwa tabi'ai, wanda suke wai tahiyyarsu, kaka tahiyyarsu take dangantar da girmama riwayan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan Mulla Ali al-Qari cikin sharhi yana cewa la'alla in aka ce riwayan hadisi ana nin abinda shahi aqwalu maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, yaya suke dangance da rawaito maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna kuma nan da Allah ana nihin af'alu ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam. A yan ba haka ba, ita sunna ta hada wannan baki daya. Sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne guda uku: aqwaluhu wa af'alu wa taqriratuhu, ko maganganu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, koko ayyukan da yayi duka sunna ne, koko abinda aka yi gaban shi ma bai ce komai ba, karbabban abu ne. To wannan su baki da sunna ta hada su. Amma da aka rarraba nan aka ce yaya su wannan suke dangance da girma, wato riwayan hadisi da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, to shine ake rarraba haka. Haddathana al-Husayn ibn Muhammad bin Muhammad al-Hafiz, haddathana Abu al-Fadl ibn خيرون، حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره، حدثنا أبو الحسن الدار قطني، حدثنا علي بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان القطان، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا المسعودي عن مسلم البطين عن عمر بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود رضي الله عنه سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا. Amr bin Maimun yace ikhtalaftu ila ibn Mas'ud, nayi taraddudi, nayi kai kawo, nayi ta zuwa wajen Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yana aksani yana cikin al-abadil al-arba'a, ko wanda yake cewa Abdullah Suhud, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn As, wanda suke manya masu manyan ma'ilmanta. Wannan musamman shi Abdullah ibn Mas'ud hadimin ma'aiki da sallallahu alaihi wasallam, wanda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dare da rana, shi ne ake ce mai sahibu na alai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'abucin takalman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi takalma, shi zai tsoka ya sanya a hamata. Ya shi ke wadi na cewa babu wata aya wadda ta sauka face ya san da dare ne ko da rana ne, da wani yanayi ne ta sauka duka ya sani. To shi ne, shi wannan tabin yake cewa nayi ta kai kawo ina zuwa wajen wajen shi ina almajirci wajen shi shekara amma a cikin tsawon shekara ne ban taba ji yace ba ma sani fa ma sani tu wai yaqulu ban taba ji yana cewa ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ji yace haka ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa annahu sai dai cewa shi haddasa yawman wata rana ya izantar ya yi hadisi ya karanta wani hadisi fajara ala lisani wato ya yi zance zantar da yake sai ya gudana a nashin shi fadar cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan kawai sai aka ji ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa hadisin summa alahu karbun sai wani irin damuwa irin ta bakin ciki damuwa ta mamaye shi shine alahu kin nan saman shi kawai kamar ya lullube shi da kawai ko yanda kowa zai gane wannan ya shiga wani ne na damuwa hatta ara'aytu al'araqa yatahaddaru an jabati imra Amr bin Maimun yake cewa sai da naga al'araq zuwa tana huda tana gangara daga goshin shi ya tahaddaru tana gangara daga goshin shi tana hita kuma kala bancin ya shiga wannan abin da yake gaba sai ce haka za insha Allah in Allah ya so haka ne abin yake yanda na faɗa haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duka wannan kokari ne tsoron shiga yanayi ne na koko hali na masu ƙarya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu min an-nar duk wanda ya mini ƙarya da gangan to ya riki mazamin shi a huda bar shi sun da kuma inda suke girmama magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hodi amma dan dai kar a ce wai abin da ya faɗin nan an samu sabani saboda wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hodi suna har da cewa ba rubutawa ne suke ba to yanda abinda ku ake hodi ka rike tana yiwa ka dan rage wani abu to saboda haka yace haka ne in Allah ya so au fo kaza koko abin ya bulbishi wannan kadan auduna za koko bai kai shi ba tana yana karo wani abu tana yana dan rage au ma huwa qaribun min za koko abin in ma ba haka bane ba dai magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan haka take qaribun min za وفي رواية أتكلم في رواية فتر رب بدأ وجهه سيهوز كان شكتا شنزة وفي رواية أتكلم في رواية كما سيأتي وقالت غرغرت أيناه بانتم أن أهالي جيش سيد إذا أنه سكت تكر هواي وانتفخت أوداجه جوجو إنش نويا سكا كمبرا إذن يندى لهم متنكو متن حسنا يانا قلنب جوجو إنن سنا إذن سبدا يانا إندي شكا جوجو إن سكا كمبرا wannan audaji jami'i ne na wadashi sune wanda ake yanka a yanka ake kiyayewa ake so a yanke so jijiyoyin wannan na wuya wa qala ibrahim ibn abdullah ibn quraym al-ansari qadi al-madina ibrahim dan abdullah dan quraym balansari ba ho banansari ba balansari mutumin madina ke yana cikin su to muna dangane zuwa ansaru wanda shi qadi al-madina alqali ne a garin ma'aki sallallahu alaihi wasallam madina an ce ibn quraym quraym kin nan tasghiri ne na qarmu sadauki wanda asali dai sahalul ibl ne kamar bijimi na raƙuma shi ake ce ma qarmu to kuma ake aranta wajen a hidi a girman mutum a hidi wata sarwakantaka ta fita sai a ce shi ma karmu ne to qurayb kin nan tasghir kin shi ibrahim bin abdullah bin qurayb al-ansari yace marra malik ibn anas ala abi hazim wa huwa yuhaddithu fajazahu imam malik dan anas ma'abucin mazhaba radiyallahu anhu ya shude ya wuce Abu Hazim yana cikin malaman shi yana cikin waɗanda Imam Malik ke rawaito hadisi daga gare su shine al-Imam Salama bin Dinar. Wa huwa yuhaddith da Imam Malik yazo inda yake sai shi ya same shi kuma yana fadin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana fadin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam fajaza. Sai Imam Malik bai tsaya bai huce. Da huce shi. Wa qala inni lam ajid mawdi'an ajlisu fihi. Sai Imam Malik ce wai abin da ya sanya ya huce bai zauna ba saboda yace ban samu wurin da zan zauna ba. A wannan mazaunin. Fa karitu sai naki ana akhudha hadisa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'im. In rike hadisin Annabi ya da mun ce Allah ya tabbata gare shi alhaliku ina tsaye dan girmamawa hadisi wai kai ko da in ya tsaya tsaye zai rike abza karatu zai karatu na hadisi na ke ina Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa yaga daga tsaye ya doki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai huce sai kamar yayi rashin ladabi shine ke cewa yaki abinda ya sa saboda kana hucewa ko da kana huce wannan kana wucewa in kamar ma hankalinka na wajen dole za ka yi kuma saboda muhimmancin abin dole ka tsaya shi ko bai gaba wurin da zai zama ya zama ma na ladabi na sauraron hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace sai na huce wa qala malik hallo imam malik da kanshi yana cewa jaa rajulun ila ibn al-musayyib fa sa'alahu an hadithin wa huwa mudtaji'un fajalasa wa hadathahu imam malik yace wani mutum ya zo wajen Sayyid ibn al-Musayyib ana cewa Musayyib ana cewa Musayyab amma an ce shi yayi so a ce mai Musayyib kin da wasali kasa fasalahu sai ya tambaye shi an hadisi yayi da mai wani hadisi wa huwa mudajjun alaliko yana gishirce yana kwance a share shi haka share jikin shi fajalasa sai ya tashi daga kwancin nan nashi ya zamana wa haddathahu ya zantar da shi yayi da mai hadisi fa qala lahu ar-rajul wannan mutumin sai ya ce wadittu annaka lam tata'anna na so a ce ba sai ka wahala ba kana kwance sai ka tashi ka zauna kuma an ce ya lura yana cikin yanayi ne na nauyin jiki ko ma bai jin dadi fa qala sai yace shi Sa'id ibn al-Musayyib sai yace inni karitu an uhaddisa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana mubtaji'un wallahi nayi ina kyaman in wadi hadisin Annabi ya da mun ce Allah ya tabbata gare shi ina kyaman in wadi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaliko ina ne gishirta kasancewa a gishirce ko kwance saboda girma shi ma gane yake bai girma in ya wada hadisa na san yana a gishirce ko yana kwance a tsarin tsagen jikin shi share jikin shi haka wa ruya an muhammad ibn sirin annahu qad yakunu yadhhak haka an rawato daga muhammad dan sirin shararren malamin nan wanda aka yi sanin shi da fasara maulki da ta da cewa ita fasara maulki ita kanta wani wata baiwa ce wani ilimi ne Allah ke ba wanda ya ga dama ba wai kamar da wanda ke zato bane kai ko karatu ne wasu an ce abin an yi litafi guda na fasara maulkin shi to wasu masu taqiqi da suka ce kawai dai masu neman kuɗi ne kawai suka rubuta saboda an san shi da fasara maulki mai dacewa kawai suka tsara suka ce kawai an ce in kaga kaza kaza ne in kaga mulkin mutuwa kawai kaza ne mulkin mace kaza ne mulkin kuɗi kaza ne kawai suka ce in shi ce shi ko mulki ba saboda abu guda ana iya ɗaukar fasara guda biyu kamar yadda shi aka rawaito gare shi wani ya zo ya ce mai yayi mulki yana kiran sallah sai ya ce mai to makka za ka je kenan kawai Allah ya yarda za ka je makka haka aka yi koyi haji a tambaye shi dalili ya ce ai Allah ya ce wa azinsin nasi bil haji ya tuka to wannan wa'azin kin nan ka kira kamar irin kiran sallah ne to kiran sallah dai kuma shi ashe ya danganta da yanayin mai bada mai hudun mulkin da ya kalla ma sai ce to kai haji za kai ba shi ma ko wani yazo shi ma yace yayi mulki yana kiran sallah sai to kai tsoron Allah kai barawo ne kamar da mutane kayan su yace ayo kaka wancan ka tame sai ce eh kware ko ai shi ma tun Qur'ani yazo fa'azana muwazinu layyatu al-iru innakum sariqun kisa santa annabi yusuf to tunda an can wannan nan can kiran sallah shi ma kira ne mai kira sai kira ayyatu al-iru ya ku karauka innakum sariqun ku barayi kuke to na ce shi wannan aka ce barawo kuma abin ya tabbata haka to saboda haka kai kuskure ne ka zo ka ce kawai a idan aka yi in kai mulkin kiran sallah kaza ne in kai mulkin kaza ne a to amma wani haske ne Allah ke bayarwa haka annabi Yusuf yake cewa rabbi qad ataytani wa 'allamtani tawhid qaratni min al-mulk wa rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min tawil al-hadith fa'dira samawati wal ard wa 'allamtani min tawil al-hadith Allah ka sanar da ni daga fassarar wani kaga sanarwa ce Allah nake sanar da wanda ya girawo to yana cikin da wanda suka ya shahara da wannan a zamanin shi kusan babu kamar shi wanda Allah ya bashi irin wannan bayani kuma an san shi da yawan ibada da mutune mai tsoron Allah sosai to shi ne ke cewa wa an wa arato da gare shi annahu kad yakunu yadhhaku akan same shi yana dariya da mutane yakan yi dariya tare da abokan zaman shi fa iza zukira inda hu hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam khasha amma da an wadi hadisin annabi ya da mutane Allah ya tabbata a gare shi a wurin shi sai a ga ya nutsu tsoron tsoron Allah ya kama shi take tsoron Allah irin na nutsuwa wa kana abu mus'ab yace kana malik ibn anas la yuhaddisu bi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa huwa ala wudu'in ijlal Allah yace imam malik ya kasance imam malik dan anas baya zantar da hadisin annabi da hadisin manzo Allah ya da mutane Allah tabbata gare shi sai yana da arwala illa huwa ala wudu sai yana da arwala ijlal Allah saboda girmama hadisin sai da arwala ma wa ka malikun zalika an Ja'far ibn Muhammad haka shi kashi imam malik ya rawaito wannan daga malamin shi Muhammad Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq kenan ya rawaito shi ma haka yake baya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da arwala wa qala Mus'ab ibn Abdullah Mus'ab ibn Abdullah yace kana Malik ibn Anas idza haddatha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa tahayya wa labisa thiyabahu thumma yuhaddisu yace imam malik dan Anas ya kasance in zai zantar zai wadin hadisi daga ma'aikin Allah ya da mutane Allah tabbata gare shi sai ya tashi ya Allah sai yayi shiri na musamman wa labisa thiyabahu kuma ya sanya kayan shi kaya ba ko ansu kaya ba kaya na musamman ثم يحدث سنة يزنتر ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مصعب مصعب يتي فسئل عن ذلك ساكتم ليش اكي يا امام دمي ساكتي هكذا ذاك زنتر ده حديث سيكاي ارولا سي وتلوى ما سي اكي وانكا ما سي ما يجي وانكا كمان زام جدي قبوة كما كي ونن كسا كايا نما سمم سنن كذا منا كاعد ذاك تنبيش انن فقال سيتي انه حديث رسول الله كي ku saurara ku jiwa innahu hadithu rasulullah abinda zan wadin nawa magana manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam magana manzan Allah ce dan ni ba an girma ta haka ba kamar cikin abin fahimta ke ala mutarrif mutarrif yace kana idza atan nasu malikan kharajat ilayhim aljariyatu fataqulu lahu ya shi mutarrif ya kasance cikin almajiran imam malik ban kusanta yake cewa in mutane idza atan nasu malikan in mutane suka zo imam malik kharajat ilayhim aljariya akwai wata khadima a ta imam malik tijariya kawai yarinya amma jariya kan yarinya wata baiwa kan ce mata jariya ko khadima dai amma dai mai hidima ce ake ita wannan ta kan iya kasancewa wata baiwa ce mai hidima ta imam malik in mutane suka zo sai ta hito fa ta kula sai ta ce mutanen yaqul lakum shaykhu yana ce muku turiduna alhadith aw almasail hadisi kuke so hadisi ne kuka zo a zantar da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam koko furu'a ce abin da shayin fiqhu kuke so shine masail fa in kalu masail kharaja ilayhi in suka ce a tambayi ne dai abin da shayin fahimta a ta addini kawai sai hito gare su kai tsaye ba tare da wani shiri ba wa in kalu alhaditha in ko suka ce hadisi muke so dakhala mughtasalahu waghtasala dan san nake hudu sai ya shiga wurin yin wankan shi yayin wanka tukwana wa tatayyaba ya saka turare shi haka hudu turare kamu a hidin san kaya turare irin wanda ake sawa ga jiki wala bita siyaban jududan ya sanya kuma kaya sabbi wala bita sajahu bancin kaya sabbi sai ya sanya abayashi abaya ma ba ko ta iri ba wanda ake cewa saji abaya suka ce tsanwa mai kyau musamman mutum wayan harin mutum irin Imam Malik bari ne sal sai sanya tsanwan abayashi wanda suka ce eh saja tsanwa abaya da baka wanda suka yi kyawu a cikin abayoyi da tsanwa da baka ana ce musu saja so sai san sai saka irin wannan abaya wata amma mace ya sanya rawani wada ala ra'si ridahu ba shikenan ba kuma sai ya sanya mayayin shi a saman kanshi bancin yayi rawani kuma ya sanya wani mayayi kuma sama wa tulqa lahu minasa sannan a aje wani minbari gare shi minasa wurin zama na alfarma ana cewa wurin zama suna cewa sarirul arus wurin zama gadan zama na ango daga muna ga shi sanan wurin aka yi arme ake yin salon aga ma ke cikin salon din ma akwai dogo kujera nan wurin wata mace da kishi ba kowa take bari ya zama nan ma ta nan nan ga gida ne to irin wannan wuri na musamman ana ce ne haka shi dai a takaice dai shi minasa wuri ne na zama na alfurma ba ko ta kujera bace ba haka ana ce ma kujera ta zama dai minasan amma dai wurin zama kamar minbari sai a aje mai wannan fa yakhruju fa yajlisu alaiha sai ya fito ya zamana akanta wa alayhi khushu ana ganin nutsuwa ta tsoron Allah a gare shi wala yazalu yubakharu bil udi ba zai gushe ba ana turara shi ana tada mai hayaki na turare yanzu kuma mun tsinta wanda ya shawo a jiki kuma za a samu turare wannan na ici kuma ana tai sai ba an gushe ba ana haka wannan turaren wala yazalu yubakharu bil udi hatta yafruga min hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai ya gama hadisin nan na manzon Allah ya da mun Allah tabbata gare shi yazo yubakharu ko yabakharu shi yana sa taron koko ana tarara shi duka wannan saboda girmamawa hadisi ne wannan zai yi irin shirin da ake mai qala ibn abi uwais dan abi uwais yana cewa faqih li malikin fi zalika sai aka tambaye ma imam malik cikin wannan dan me yasa da yake wannan abubuwan sai an masaloli ne aka zo da ita tambaya ce abin da shi tafsiri ne kawai sai ka yi to kai tsaye amma hadisi ma aiki sallallahu alaihi wasallam sai kai irin wannan shirin fa qala sai yace uhibbu an uazima hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina so in girmama hadisin manzo Allah ya da mun sallallahu tabbata gare shi wala uhaddisu bihi illa ala taharatin mutamakkinan sai yace bazan zantar da hadisi ba bazan wadi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ina akan tsarki mutamakkinan ina mai in akwai zama wanda ke mutamakki zama ba wanda na mutun ya zama na zama na kirki shine nau'i ne na tamkin zama wanda ba irin kamar zaman jeye ko kana zaman da kamar kana shirin ka ruga da gudu ba a zama na kazamna zama na nutsuwa qala wa kana yakrahu an yuhaddisa fi tariqi hallo almajirin nashi ne da mubarrif shine ke cewa wa kana yakrahu imam malik ya kasance yana kyama ya zantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan titi aw wa huwa qa'imun koko yana koko ya zantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana tsaye aw musta'ajilun koko in yana gaugawa a duba yasan haka wa qala ya kamce ya ce uhibbu an ufahima hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da an tambaye shi bi wannan abubuwan matakan da kike doka menene yasan ya ce a so nake in fahimtar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam so nake a fahimta to shi ko an kana so ka fahimtar da mutum dole wannan abubuwan suna bukata ana bukata wannan abubuwan musamman nutsuwa ka zo ka yi ta kwaramiya babu abin ga to ya za a fahimce ka amma kana magana kana waɗi da nutsuwa abu kuma ya kasance daga zuciya ne to shi ne ke shiga zuciya irin wannan ake fahimta قال درار بن مرة درار بن مرة يتي كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء ونهوه ونهوه أن قتاده سن كتنتي سو سلف كنن وانا ميكي زنشان سو صحابي دي تابعي دا وانا سكي كماد سو sun kasance suna kyamar su zantar su faɗi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam alhaliko ba su da rawla wana huwa irin wannan aka rawaito an qatada daga qatada shi ma sani ko ne almajirin Abdullah bin Abbas ne tabi'i ne kenan haka aka rawaito daga gare shi wa kana al'amashu amash ya kasance idza haddatha in zai zantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam وهو على غير وضوء ان بين ار الله تا كما دول سي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تيمم سي تيمم دول دي سيدا سير تركيزا ان بابو ار الله سي تيمم سنن يزنتر ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك يتي كنت عند مالك وهو يحدثنا نا كسانتي وجه امام مالك ينا من حديثي فلدغتك اقرب 16 مره sai ta kuna mata da shi ba halibi ɗaya ba habazi ba halibi 16 wa huwa yataghayyaru launuhu wa yasfar launin jikin shi yana canzawa wa yasfar kuma yana tsaga yana yamilu ila sufra yana kai kamar launin jikin shi kamar ya koma masara saboda zaman kwarin mutum in abu ya shiga damuwa ya shi ya shiga wani yanayi wala yaqta hadithar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amman cikin wannan yanayin baya yanke hadisin da yake na manzon Allah sai ya damu ta Allah ya tabbata gare shi duka wannan falan ma faraga min al majlis da shikenan ya kare da wannan zaman wa tafarraqa anhu an-nas mutane amawan suka tashi yana kowa har yanzu wani suke kebantattun mutane suke zama qultu lahu shi mutarrif yana cikin su yace sai ba shi dirar jego ko Abdullahi ibn Mubarak yawa yana cikin kebantattun almajirin Imam Malik yace sai nace mishi ya aba Abdullah ya baba Abdullah laqad ra'aytu minka al-yawma ajaban kai yau naga abu mamaki da gare ka qala na'am sai ce ni haka ne inma sabartu ijlalan li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na yi hakuri ne na jure saboda girmama hadisin manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi qala ibn mahdi mun karanta shi wancan satun ko abdurrahman ibn mahdi yace mashaitu yawman ma'a malik ila al-aqiq na yi tahiyya tare da imam malik zuwa aqiq aqiq wani wuri ne shi wani wadi ne wani kwari ne a madina an ce guda biyu ne akwai wanda ke kusa da wuce mil biyu ba saboda madina akwai dukiyoyin mutanen madina wajen akwai kuma wanda ya yi haka nisa fasaltuhu sai na tambaye shi an hadithin na tambaye shi ya zantar da ni wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fantaharani sai ya kyare ni ya mun tsawa wa qala li yati min kunta fi aini ajalla min an yasal an tasala an hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nan namshi wallahi kamar yace kamun hado toto ruwa ki tako kama kawo na haduwa toto ruwa ta kasance a ido na kai ne mafi girma daga ka tambaye ni hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaliku muna cikin tahiya bai tsammanin kai kamar ka ba zaka tambaya ta hadisi muna cikin tahiya zaka tambaya ta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu jarir ibn abdullah abdulhamid alqadi ana hadisi haka nan jarir dan abdullah alqadi wanda ke shi alkali ne ya tambaye imam malik ana hadisi ya hada mai wani hadisi wa huwa qa'imun an hadiko yana tsaye fa amara bi habsihi sai ya sanya a dakatar da shi a tsare mishi kamar ka ce a kara mai kyaure sai ya shi ma ba irin wannan ne a tsare shi fa qila lahu zaka ce imam malik innahu qadin wannan alqali ne fa alqali ne fa kala sai imam malik ce alqadi ahqqu man uddiba ai alkali shine mafi cancanta wanda aka ladabtar saboda mutane su azantu a ga alkali ma ana ladabtar da shi ashe kenan wanda ba alkali ba sauran ga mutane wanda alkali ke musu hukunci sai su kama cikin su gashi na an ladabtar da alkali a ce miyayi gashi soye a hira mai hadisi a tsaye to kenan sauran mutane ya wa zikira anna hisham ibn al-ghazi sa'ala malikan an hadithin wa huwa waqif anta imam hisham dan ghazi wannan wani suka ce a kamar akwai ko tasihifi koko wani wahani ko dai hisham dan ammar ne saboda shi wannan hisham ibn ghazi anta mu'asiri ne yayi zamani da imam malik shi ya marge imam malik barin duniya bari yayi yaro sune hijira tana da shekara 100 kai da 56 shi kuma imam malik ya bar duniya tana hijira tana shekara 179 ka gani shi ya yi shekara nawa ma kamun to amma daga ma suka ce ai bai hana mu'asiri wanda ke zamani da kai ka zo amma ka zo yazo almajiri wajen ka kuma ya riga karsuwa ba mamaki amma suka ce a ai shi wannan ba rawaito ba wasu abubuwa daga shi daga imam malik akwai wanda da ake cewa Hisham bin Amir ina jin kan da Ammar ba Amir shine to kuma dai wane ne cikin su yazo wannan sa'ala malikan min hadisi sai ya tambaye imam malik ya mai hadisi wa huwa waqifun shi ko yana tsaye a tsaye yazo tambaye ga imam malik a tsaye imam malik in yana tsaye masu sharifi na cewa koko shine ke tsaye koko a imam malik in ke tsaye koko su dukan su kowanne ne tana tsaye yake amma inda su duka ne da sai a ce waqifaini alhaliku suna su ko waqifaini suna tsaye fa darabahu 20 sawdan sai ya buge shi ya mai bulala 20 saboda kan ya tambaye shi ya zantar da shi hadisi a tsaye sun ma shi faka ne daga ba kuma sai tausayin shi ya kama shi tausayin wannan almajiri ya kama malami imam malik wannan su fata mutane suna cewa to kaga wannan yana cikin dalili saboda shi malami tare da shi ba hukuma bane shi imam malik amma ga shi ya sa an buji wani ko ya buji wani aka ce saboda a matsayin na malami yana da dama ya larabtar da almajiri daga ba sai duk haka nan sai tausaya mai da ya tausaya mai fa haddathahu 20 hadisan sai ya koma yanzu dan ya lallashe shi sai da ya zantar da shi hadisi 20 ya mai hadisi daya biyu hadisi 20 kale sha shi wannan wanda aka kai ma duka wanda aka mai bugu 20 kinnan sai ya ce wadittu law zadani siyaban wallahi na kauna shi a ce bulalan da suka mai mun sun yi haka na so a ce bulalan sun yi haka nan waya zidu ni hadisan kuma ya kara mun hadisai ina ma a ce ko hadin ko bulalan 40 aka mun zan samu hadisi 40 قال عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح يقول كان مالك والليث لا يكتبان الحديث الا وهما طاهران مالك امام مالك ده شينه امام ليث شي ما ليث كن نان yana cikin manyan malamai kuma mu'asiri ne yayi zamani da imam malik ne cewa shi ma imam malik ya ba shekara guda shi yana da hijira tana da shekara 194 ne shi ya zo duniya imam maliku da 93 kuma ya riga imam malik wafati shi da hijira tana da 175 ya wafati alhaliku imam malik kamar da muka faɗa dazu 179 ne shi ya wafati kuma to mu'asiri ne kuma aboki ne na imam malik malami ne sosai rikakken malami a Misra shi a Misra ya zama nan mutumin kalkashandi ne shi sa ake ce mai alkalkashandi yana da ilimi sosai an ce imam Shafi yake cewa shi ya zama ne su duka yake ce ai yayi imam malik ma sani fiqh akwai wanda suke da mazhabobi wanda mazhabobin nasu ne ba a san su ba koko ba su samu goyon baya ba musamman almajirai kamar irin sauran wanda aka sani musamman guda hudu ne to shi yana cikin su yana da mazhaba al-laysiya suke ce mata ko to shi Imam Shafi yake ta yahi Imam Malik fitu yake kawai shi dai abinda yasa amma shi ma qama bihi talamizatu koko ashabu almajirai shi ne ba su tsaya suka tsaya da mazhabin nashi ba bai samu goyon baya ba kamar da Imam Malik samu to wai dan dai wannan nuna shi ma a san kowa ne mutum ne mai ilimi babba a cikin wannan al'umma yace da shi da Malik shi Abdullah ibn Salih yake tayar da shi da Imam Malik sun kasance ba su rubuta hadisi yanzu ba ma fadi ba su doka su rubuta hadisi ba sa rubutawa illa huma tahirani sai in suna da cikakken tsarki sai sun yi arwallah suke zamana su rubuta hadisi to yana ke hadi mu wannan nan kowane hadisi zai rubuta sai yayi tashi yayi arwallah yayi tsarki yayi arwallah yayi sallar raka'a biyu sannan ya rubuta hadisi wa kana qatadatu yastahibu alla yaqra'a alla yaqra'a hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala wudu'in haka nan qatada shi abin da yake kyautatawa kawai kan a karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai in mutum yana kan tsarki yana kan arwallah wala yuhaddisu illa ala tahara kuma kar mutum ya zantar yanzu na farko kai ya karanta Allah ya qara'u shi ko wannan kuma wala yuhaddis kan mutum ya zantar da hadisin ma illa ala tahara sai mutum yana tsarki wa kana al-amash ya kasance idza arada an yuhaddisa wa huwa ala ghairi wudu'in tayammam shi ma ya kasance in zai zantar zai wada hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai da arwallah sai yayi tayammama shi ma dai kai ya wadi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da tsarki ba sai yayi tayammama to na gani mun zo karshen wannan fasalin kuma lokaci sallah yayi zamu yi hakura nan sai kuma Allah ya nuna mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasirul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali yakadhihi al jari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.